nisine Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda malamai har kira ne suke masa ne cewa ai duk malaman nan guda uku da suka rage masu mansabobi a iya cewa almajiran sa ne suke cewa Abu Hanifa wanda yake ya girme shi Abu Hanifa ya girme Imam Malik a zance mafi ƙarfi da shekara 13 inda Abu Hanifa an haife shi hijira ta 80 daidai shi ko Imam Malik an haife shi ne hijira ta 93 a zancen da yafi inganci amma duk da haka Abu Hanifa an ce ya karɓi hadisai daga wajen Imam Malik domin Jalaluddin Suyuti ya yi littafi wanda ya sa wa Tazyinul Mamalik fi tarjamatil Imam Malik wanda ya yi wannan littafin ne musamman dan tarihin Imam Malik a wannan littafin Jalaluddin Suyuti ya tabbatar da cewa Abu Hanifa ya karɓi aƙalla hadisai guda uku wajen Imam Malik Imam Shafi'i ko wannan ai da mun ba magana domin Imam Shafi'i da kansa ya faɗa cewa Maliku ustazi wa anhu ahassul ilma Maliku shine malami na daga gare shi na karbi ilimi Imam Ahmad ko ai da mun shi almajirin Imam Shafi'i ne almajirin almajirin ka ko ai almajirin ka ne yanda malaman mu suka faɗa wato Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu shine wannan littafi yana cikin littattafan da aka yi a farko wajen tara hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam inda Jalaluddin Suyuti yake fada a alfiyarsa ta hadisi wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asri zikirabi ka zikirabi ka bin Jurayj wa Husaym Maliki wa Ma'mar wa walid al Mubarak yace farko wanda suka fara hada hadisai na babobi babobi a waje daya wasu jama'a ne waɗanda suke ba nisa tsakaninsu a zamani kamar misali Ibn Jurayj shi ya fara a Makka kamar Husaymu shi ya fara wato a kasarsu kamar Imam Malik shi ne ya fara a Madina Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu a wata ruwayar shekara 40 ne yana tare littafin a wata ruwayar ma shekara 50 akwai wanda yake cewa mun zo wajen Imam Malik muka karbi muwatta daga gare shi a kwana 40 sai ce kai waɗannan ko za ku iya fahimta littafin da dattijo ya tara a shekaru 40 amma ku kun zo kun ce kun karba a shekaru 60 kawai a kwana 40 kawai a kwana 40 za ku iya ganewa kuwa to littafin nan dai na muwatta an gama akan girmama shi Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu yana cewa bayan Qur'ani ba wani littafi wanda yake yafi inganci fiye da muwatta bayan Qur'ani ba wani littafi wanda yake yafi muwatta inganci wasu malaman suka ce wannan magana ta Imam Shafi'i kafin bayyana Buhari da Muslim ne da Buhari da Muslim Jami'u Sahih na Buhari da Jami'u Sahih na Muslim suka zo sai suka zamo wato ana ganin sun samu wannan matsayi cewa a ce ba wani littafi da yake yafi su inganci yanda za a ga Muhyiddin Nawawi yana faɗa ko a farkon 40 hadisan An-Nawawi hadisi na farko ya faɗa allazaini huma asaqul kutubil musannafati wanda su ne mafi ingancin littattafan da aka tara wasu suna ganin duk da cewa Buhari da Muslim sun yi nasu littattafan da irin sharuɗan da suka sa to duk da haka dai mu wanda za a iya wato hada ta da su shi yasa kenan littattafai mafi inganci guda uku ne kenan inda littattafan da yin su akai ba Qur'ani ba wanda na mai shi wannan ba yin su akai ba zance ne na Allah subhanahu wataala to akwai dai wato kamar sabani tsakanin malamai akan wani matsayi za a bai wa ita muwatta akwai wanda suke ganin ai ta wani wajen sai a ce ma gaba take da Buhari da Muslim saboda me Buhari da Muslim almajiran Imam Malik ne sai ya fa ala kulli hali Imam Malik ya kai tafashi da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar Imam Malik wanda yake ai wafati 179 sai da aka shekara 15 sannan aka haifi Buhari inda Buhari an haife shi 294 sai da aka shekara 25 da mutuwar Imam Malik sannan aka haifi Muslim inda shi Muslim an haife shi hijira ta 204 shi yasa ashe ya fi su kusanci zamani ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so dewa sunadansa sai a tarar mutum biyu ne tsakanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum uku Aisha bin Urwata an abihi anna Aishata zaujar Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat to ila rasulullahi kaga sunadin mutum uku ne wanda kuma dukkanin su malamai ne manyan malamai na duniya sai fa ta wannan bangaren suke ganin ai mu wada ma gaba take da Buhari da Muslim akwai wanda suke ganin a wato cikin masu wannan fahimta akwai wani malami babba da aka yi a kasar Hindu wanda ake daukar sa mujaddidul hadisi ne fi ahadihi mai tajridin hadisi ne a zamanin sa wato ya raya ilimin hadisi shine Shaikh Waliyullah Dahlawi shi yana da wannan fahimta ta cewa ai mu wada ma gaba take da Buhari da Muslim ko ba ko ne yace dan kusacin zamanin ta tafi su kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dewa Buhari hadisan Imam Malik yakan karba ne daga Abdullah bin Yusuf Tinnisi wanda babban almajiri ne na Imam Malik kwana mun Buhari ne shi kuma Muslim ya fi karba daga wajen Yahya ibn Yahya ne Saburi wanda almajiri ne babban na Imam Malik shi kuma Imam Muslim malamin sa ne to shi yasa ta haka dai ake ganin wato dokokar wannan littafi akwai wanda suke ganin cewa a Buhari da Muslim da mu wada duk matsayin su da akwai wanda suke ganin kuma cewa a Buhari da Muslim suna gaba da mu wada dangane da yawan hadisan su amma wato da kuma cewa su sun kawo waɗansu sharuɗa wanda Imam Malik bai kawo irin waɗannan sharuɗan ba saboda kusacin zamanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da su to shi yasa akwai kamar zantuttuka uku amma ala kulli halin an gamu kusa karban muwadda shi yasa ta su hali da Muslim din yanda je muka ji in akwai hadisi na muwadda a babi shi suke fara kawo sannan su kawo hadisin da ba na muwadda ba saboda ganin daukakar Imam Malik irin sai Imam Malik malami suke cewa ai waɗanda yake ba sa bukata a ce an tsaya yin tazkiyar su ne an gamu akan jagorancinsa da shugabancinsa yayi wafati 179 wato ya rayu kenan a duniya shekaru 86 a zancen da yake yafi karfi ya rayu shekaru 86 to alhamdulillahi za mu fara wannan littafin mai albarka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه توانا باب بياني أكم وقت صلى أنا أنزع بياني أكم وقت صلى إما معلمي ما في اللي تتفي سكرا بمبانت أوجان فهم تادنغني جميع يفداتي وأفاركاوه akwai wanda suke ganin cewa to tunda dai a ibada aka kawo bawa ne nan duniya don ya bauta masa a ibadun nan gaba daya ba irin sallah tunda an faɗa tsakanin wanda ya yarda da Allah da wanda bai yarda da Allah ba bambanci sallah idan mutum ya ce ya yarda da Allah amma ba ya sallah to za a dauka ai bai yarda da Allah ba shi yasa kenan ita kuma sallar nan an ce tana da wakati shi ya sa kenan a fara bayani akan wakuntanta tunda in kai sallah kafin wakacinta ba ta yi ba gaba daya in ka bari sallah wakacinta ya fita sannan ka ce za ka yi ka yi zunubi babba shi ya sa kenan ashe a fara bayani akan wakacin wanda shi ne aka ayyana don yin kowace sallah a ayyana wakacin kowace sallah to ya wato Ubaydullahi Ɗan Yahya ya ce shi wannan Ubaydullahi shi ne ya goyato wannan muwaddar daga mahaifinsa Yahya ibn Yahya lafi shi ya goyato daga Imam Malik shi wannan Ubaydullahi ɗin malami ne babba ya dade yana bada ilimi bayan mutuwar mahaifinsa domin ya samu wajen shekaru 60 da wani abu bayan mutuwar mahaifinsa dan wato yayi wafati hijira ta 196 kaga mushiko mahaifin yayi wafati ne hijira ta 120 da kudu shi yayi wafati da hijira ta 192 kai shi 192 yayi wafati shi yasa wato an samu fiye da shekara 60 yana bada ilimi bayan mutuwar mahaifin nasa to yace ya hayatin min hadisi shi wannan ya hayatin shine mai wacin wannan muwaddar wanda ta rawaito muwadda daga Imam Malik sun haura 900 bar wasu sun ce sun haura 1000 a cikin su akwai manyan khalifofi irin su Abu Ja'far al-Mansur sai sa Mahdi sai dai dan nasa Hadi sai jikokinsa wato Harun al-Rashid hajjika Harun al-Rashid da ɗayansa Amin da Mamuk dukkan ce suna cikin wanda suka rawaito waɗannan daga Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu da fi Imam Shafi'i da fi Muhammad ibn al-Hasan malami babba al-Majidin Abu Hanifa to shi dai wannan ya hadu ya halle shi ya rawaito wannan ruwa shi ya hadu ya halle shi din nan yayi wafati wato hijira ta 124 yanda na faɗa ɗan 134 134 ya wafati Imam Malik ne masa jinjina da cewa shi ne akilu ahalil andulus mai hankalin mutanen andulus saboda wata kissa ta afku gare shi sanda yake wajen Imam Malik an ce yana gaban Imam Malik wajen ya cika da mutane masu karɓar ilimi wajen Imam Malik sai aka ce an kawo giwa Madina to da yake galibi ba ma wanda ya taɓa ganin giwa sai dai jinta ga sunanta ya zo ko a Qur'ani sai mutane suka yi ta tafiya don kallon giwan shi ya hayayi zamansa a gaban Imam Malik Imam Malik ya ce to kai da mun ga kasan ko akwai giwa ka saba da ganin ta shi yasa ba babon abu bane wanda za ka yi sha'awar ganin sa yace babu yace a to me ya hana ka tafi kamar yanda sauran mutane suka tafi kallo sai yace ba wannan bace ka sa na ba kasan mu na ba kasan mu ne dan in zo in zauna a wajen kan karbi ilimi shi yasa dai abin da za a yi ai kai ba ruwana shine sai Imam Malik ya masa lakabi da cewa akilu ahlil andalus mai hankali a cikin mutanen Andalus saboda wannan abin da ya to ga kai wafati 134 dan shi mai halifi bai bar wato fahimtar Imam Malik a kowane matsala daga matsaloli na addini ba in banda a waje uku ne ya bar fahimtar Imam Malik wato bai aiki da abinda Imam Malik ya fahimta ba na farko shi baya alƙanuta a asuba ya yi aiki da ruwa da take cewa ai daga baya an daina yin alƙanuto a sallar asuba ya zama yaya baya yin alƙanuto a sallar asuba haka nan kuma wato akwai wasu matsalolin kamar wajen muhabara to shi ma ya bar fahimtar Imam Malik haka nan wajen yin hukunci da shaidar mata biyu a ce a haɗa da rantsuwa to bai hukunci aiki da fahimtar Imam Malik ba to amma da kimanin adadin ya karɓo daga Malik ne adadin ya karɓo daga Ibn Shihab az-Zuhri malami babba malamin Imam Malik wanda a cikin mu waɗannan hadisai musnadai wanda Imam Malik ya rawaito wato hadisai wanda yake sun kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Malik ya rawaito daga gare shi sun kai wajen 132 Ibn Shihab az-Zuhri ya wafati hijira ta 124 shi ne ya wafati 124 to Umar ibn Abdulaziz ya jinkirta sallah wata rana wato Umar ibn Abdulaziz sannan yana gwamna bai wato yana gwamna sai Umar ibn Zubair ya shiga gare shi malami babba ɗaya daga cikin fuqaha sabatu na Madina ya ba Umar ibn Abdulaziz labari shi Umar ibn Zubair ya ba Umar ibn Abdulaziz labari cewa mugira dan shubata ya jinke su sallawa ta rana alhali yana kufa sai Abu Mas'ud al-Ansari ya shiga wajensa wato wanda yake sahabi ne shi ma na manzon Allah shi ma mutum tun shubata sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ya zaka jinke ta salla kai mujira ya zaka jinke ta salla kai mujira ashe ban san cewa malaika jibril ya sako ba wato safiyar daren da aka yi isra'i da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi sallar azhar ga manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar ya koyi da shi sannan kuma da la'asar tayi yayi sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyi da shi yayi sallar sannan kuma da magarba tayi malaika jibril yayi sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla da sallar jibril sannan da isha tayi malaika jibril yayi sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar da sallar malaika jibril sannan da asuba tayi malaika jibril yayi sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar da sallar malaika jibril sannan yace da shi malaika jibril yace da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hadha umirtu ga wata ruwa ko bi hadha umirta eh da wannan aka ce nuna ma shine ruwa ko umirtu ruwa bi hadha umirta ko yanda kaga na tsayar ma haka aka ce karingayi wato sallah a wayannan wakutan shi yasa ba ana yin sallah bayan fitar lokacin ta ba ana yin sallah ne a lokacin ta Umar ibn Abdulaziz ya ce da shi urwatu ya kamata ka san irin hadisan da za ka ringa kawowa wannan hadisin da ka kawo haka ko yake yanzu ashe mala'ika jibril shi ne wanda ya bayarwa manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah shi aka turo dinga nuna manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah urwatu yace bashir ibn abi mas'ud al-ansari haka bashir ibn abi mas'ud al-ansari ya kasance yana fada daga mahaifinsa shine abu mas'ud al-ansari wanda yake sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam urwatu yace kaje ga Aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi min hadisi ita Aisha kanwar mahaifiyar urwatu ce dan ita Aisha wato kanwar mahaifiyar urwatu ce saboda shi urwatu dan asma'u ne da asma'u da Aisha dukkanin su ƴaƴan sayyidina Abubakar ne radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sallil asr yana sallatar la'asr alhali rana tana rumfata kafin ta nuna alamar faduwa kafin ta daga wata ta faduwa ba ubarai wannan shine hadisi na farko wanda yake nuna cewa malaika jibril ya sako ya nuna manzo sallallahu alaihi wasallama wakutan sallah ya nuna masa wakutan sallah sai kenan yanda Allah subhanahu wataala yake faɗa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wajibi ne a kula da yin sallah a cikin lokacin sallah ai sallah a lokacin sallah tunda ba daidai bane a bari har lokacin sallah ya fita to wa da saniya haya hadisi na biyu yake cewa ya hayanu hadisi an maliki ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Zaid ibn Aslam Zaid ibn Aslam asali wato bararren sayyidina Umar ne sayyidina Umar ne ya enta shi wato da can bawa ne sayyidina Umar ya enta shi shi Zaid ibn Aslam ya yi wafati hijira ta 136 kuma Imam Malik Abu Hassan ya kawo hadisi har guda 51 daga wato ya ruwaito su duk daga Zaid ibn Aslam dukkan hadisan sun kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisi na farko a ciki to ya karbo daga Da'a ibn Yasari cewa Da'a ibn Yasari ya ce wato wannan hadisi ne yanda aka kawo shi anan Abu Hassan mursali amma kuma dukkan marwayatan mawada sun kawo shi a matsayin mursali, amma hadisi ne wanda aka gamu akan cewa muttasili ne ta wasu hanyoyi, domin akwai inda ya zo cewa shi Adam ibn Salim ya karba ne daga Anas ibn Malik, ya karba hadisin ne daga wato Anas ibn Malik, to akwai kuma inda ya zo cewa daga hadisin Abdullah ibn Umar ne, wato ya karba ne daga hadisin Abdullah ibn Umar. To wakala Adamu ya farin ya ce wani mutum ya zo ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi da lokacin sallar asuba yaushe za a yi asuba, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai amsa masa ba, har yayin da kashe gari ya zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba lokacin da alfijir yake to, sai kuma ɗaya kashe garin ya salla asuba ba'da an asfara, bayan gari ya fara faifaiwa, gari ya fara wayewa, haske ya kama baje ko ina, sannan wato manzon Allah ya ce da mai tambayar ina ne tambaya daga lokacin sallah, waye ya tambaya lokacin sallah asuba, sai mutumin ya ce ga ni nan ya rasulullah, sai manzon Allah ya ce da shi abinda ke tsakanin wannan lokaci ne ga ita sallar asuba, in aka yi ta da wuri da za a fitowa alfijir an yi ta a lokacinta, in kuma aka bari gari ya fara wayewa shi ma an yi ta a lokacinta, illa iyaka tsakanin malamai sai aka samu sabani wanne ne yake. Mutu yau malamai duk sun tafi akan cewa a yi ta farkon lokaci yafi, haka Malikawa, Shafi'awa, Hanabilawa da malaman hadisi duk suka tafi akan cewa a yi ta farko ne yafi, amma Hanafiyawa da waɗansu kaɗan daga malamai musamman a Kufa su sun tafi akan cewa a bari gari ya fara wayewa sosai sannan a yi ta yafi, da kowa ne a ciki ya kawo nasa dalilan, su Malikawa da wanda suke tare da su suna ganin cewa ai hadisai cewa sun zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar asuba da wuri, har mata su koma gida ba a iya gane cewa mata ne ma saboda duhu saboda da wuri ake yin sallar asuba, suka ce wannan hadisi kawai ya isa akan wannan hujja, duk an gama akan cewa har zuwa isfarin wanda shine ga sallar asuba, amma lokacin da yafi ne ake sabani. To Ubaidullah sharhin hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Ibn Sa'id al-Ansari, ya Ibn Sa'id al-Ansari yana cikin manyan malamai a Madina, wato ya wafati hijira ta 143, shi Ibn Sa'id al-Ansari tabi'i ne don ya ga wasu a cikin sahabbai, tabi'i ne ya ga wasu da yawa a cikin sahabbai, ya wafati 143, kuma Imam Malik amma waɗannan hadisan da ya karbo daga gare shi wanda yake an dangana su ga Annabi guda 76 ne, sun kai har 76. To ya karbo daga Amrata ya Abdurrahmani, ya karbo daga Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam, Aisha ta ce lamarin da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sallaci asuba mata su koma gidajensu imuru da inna suna masu lulluɓa da mayafansu, ba a iya gane su saboda sammako yadda Annabi, wato saboda Annabi yana yin sallar asuba da wuri, wannan wato akwai duhu a sannan, wannan shine babban dalilin su Malikawa da sauran wanda suka tafi akan cewa a yi ita asuba din da wuri yafi. To wannan sharhin hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Zaid ibn Aslama, wato wannan shine hadisi na biyu kenan wanda Imam Malik ya rawaito daga Zaid ibn Aslama a cikin Muwatta, ya karbo daga Adam ibn Salim, ya karbo ma kuma daga Busir ibn Sa'id, ya karbo daga Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj, baki ɗayan ukun nan suna ba shi hadisi shi Adam ibn Salim su kuma su duk uku sun karbo ne daga Abi Huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya riski raka'a ɗaya daga cikin sallar asuba kafin a ce rana ta fito to hakika ya riski asuba ya yi asuba a wakacinta ko da dai ba a ce daidai yake da wanda shi ya yi gaba ɗaya raka'o'in biyu a cikin wakacin ba wanda ya riski raka'a daga la'asar kafin a ce rana ta faɗi hakika ya riski la'asar ya yi la'asar a wakacinta ba a ce ramuwa yi ba amma ba wai matsayin su ɗaya da wanda ya yi a farko ba wato wannan hadisin shi ne hujjar waɗanda suka tafi a kan cewa abinda ake kira ada'i shi ne a aikata wani abu wato daga cikin abinda wakacinsa ya shigo kafin a ce wakacin ya fita ba sai an aikata duka ba summal ada'u fi'ilu ma'arima da hal kaulal khuruji waqtuhu wa qila kul akwai wanda suka ce sai an yi duka a wakacin sannan ne yake ada'i wasu a shi yasa nan akwai masabobi uku amma shi hadisin yana shaidawa ne ga masaba ta farko masaba ta farko ita ce wadda ta ce in dai aka yi wani juz'i tabbatacce daga wannan ibadar a wakacin saurin juz'an ya zama bayan wakacin ne sai a ce an yi ada'i shi ne masaba ta farko masaba ta biyu ta ce a sai inda aka yi duka to wannan hadisin raji ne akan masu wannan masaba masaba ta uku ta ce a ita ibada guda ɗaya ta yi zamo sashi a cikinta ada'i ne sashi a ciki kuma karai da ya sa wanda ya raka'a ɗaya kafin rana ta fito daga sallar asuba sai a ce ya yi raka'a ɗaya ada'i ɗaya raka'a kuma ya yi ta karai a bisa wannan masabar ta uku to Ubaydullah ce ya haya min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u shi ne bararren Abdullahi ibn Umara wato shi Imam Malik amma wadda hadisan da ya ruwaito daga Nafi'u wa'anda yake sun kai ga manzo sallallahu alaihi wasallama guda 80 ne ya ruwaito hadisai 80 daga Nafi'u wanda yake sun kai ga manzo sallallahu alaihi wasallama shi Nafi'u ya yi wafati hijira ta 119 to shi yasa wato sanda ya wafati Imam Malik ya ce ka bayyana sama ma saurayi ne tun da sannan yana dan shekara 26 ne to an cewa Umar ibn al-Haddadi ya rubuta zuwa ma'aikatansa ya rubuta zuwa gwamnonin da yake turawa kasashe wato wannan hadisin yadda aka kawo shi a nan an kawo shi a sigar munkadi inda shi Nafi'u bai gamu da Sayyidina Umar ba ya gamu da dan Sayyidina Umar ne shine Abdullahi ibn Umar wanda daman kuma shine mai gidansa shi ya kanta shi to assalatu cewa a baki ɗaya lamuranku wanda na fi damuwa in ga kun tsaya kun dage a kai shine sallah duk wani ma'aikaci da aka tura su Sayyidina Umar ya rubuta musu cewa to ni fa a gaba ɗayan aikinka babban abin da na fi so in ga ka tsaya kula da shi sallah ba ka kula da tara kuɗi ko wani abu ba a'a ka kula da sallah a tsaya a kula da sallah wanda ya kiyaye ta ya kula da ita ya kula da ita to lalle ya kiyaye addininsa sai zamo ya kula da duk sauran addinin ma wanda ya toza ta sallah sai zamo ya fi tozartawa da sauran abinda addini ke nema daga gare shi sai ya sa ba su taɓa yanzu da ake samu da yawa matasa ya zama wani abu ya ɗauke musu hankali har su manta da sallah ko su ce sai daga ba sa rama alama ce ta cewa to a ji sauran abubuwan na addini wanne za su kula da shi inda ba su kula da sallah ba wanda duk bai kula da sallah ba to kuma me zai kula da shi daga ba sannan Sayyidina Umar ya rubuta ga su waɗannan da ta wato gwamnonin nasa cewa ku yi sallah a zuhur idan inuwa ta kai kamun guda idan inuwa ta komo ɓangaren gabas ya zamo kuma tsawonta ya kai kamun guda to sai ku yi sallah a zahar a sannan
ka iya yin sallar azhar fa haƙi zuwa ya zamo inuwar ɗayan ku ta kai kamar tsawonsa, inuwar ko ne a ce ta kai kamar tsawonsa. Shine malaman fiqh suke cewa ƙarshen kama ta farko, ƙarshen kama ta farko kenan. Sallatul asr al-ali rana tana madaukakiya a sama, tana faratar, tana zartatacciya, bata fara wani jaja ba ko fasafaze, gwargwadon yadda mahayi zai tafiya farsahi biyu ko farsahi uku kafin a ce rana ta faɗi. Sallatul magharba da zarar rana ta faɗi, idan rana ta faɗi. Wato wannan yake nuna kamar shahidi ne ga masabar su Malikawa da suka tafi akan cewa shi wakaci muhtari na magarba wakaci ne murayyaki yukaddaru bi fi'liha ba'da tasili shurudiha, ana gurgurda shi da aikata ta bayan an tabbatar da shuruda, tunda wato sayyidina Umar bai yarwata ba, yake kawai izagar bace shamsu. Wal isha'a, ku yi sallar isha idan shafaki ya ɓuya, tun daga ɓuyan shafaki har ya zamo a kai sulusun dare na farko duk lokaci ne na sallar isha. Wanda ya yi bacci alhali bai sallar isha ba, kada Allah ya sa idanunsa ta yi bacci a lahira. Wanda ya yi bacci bai sallar isha ba, kada Allah ya sa idanunsa su yi bacci a lahira. Wanda ya yi bacci bai sallar isha ba, kada Allah ya sa idanunsa su yi bacci a lahira. Shi ya sa aka faɗa cewa wai kurhun nawmu qablaha, inda malaman fiqh suke faɗa wal hadisa ba da haligar shugula. Wasubha, ku sallaci asubahi alhali taurari tana, taurari tana fili, tana ne haɗuwa da junanta, bata fara faɗuwa ya zamo sai ɗan ɗaiɗaiɗai ba. Ubaidullah ce ya haya min hadisi ya karɓo daga Imam Malik, ya karɓo daga Abu Sa'id Suhaili. Wato shi Abu Suhaili din dan Maliku, Maliku din shi ne kakan Imam Malik. Maliku din nan mahaifin Abu Suhaili shi ne wanda ya haifi uban Imam Malik, wato Anas, wanda shi Maliku din nan yana cikin manyan tabi'ai, ana cewa yana cikin mutum hudu da suka dau gawar sayyidina Usman bayan da aka kashe shi suka binne shi a baki a daddare. To an abihi ya tabbata daga mahaifinsa shi ne wannan wato Maliku din, Maliku din kuma dan Abi Amirin, shi kuma sunan mahaifinsa Abu Amir. To wai suna cewa shi Abu Amir din nan sahabi ne sayyidul magaziya kullaha ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama hashaha ma hada badar, cewa ya je biya goki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam man da yakin badar, amma suna cewa a muharrami ne ya musulunta tun annabi yana da rai amma bai samu ganin annabi ba. To cewa Umar ibn al-Khattab, sayyidina Umar ibn al-Khattab ya rubuta zuwa ga Abi Musa al-Ash'ari cewa kai sallar azhar lokacin da rana ta karkata daga tsakiya, kai sallar la'asar alhali rana tana fara barkatacciya bata fara cuɗanya da wani fazzafazzi ko jaja ba kafin a ce wani fazzafazzi ya shigar mata, ta sallaci magharba idan rana ta faɗi, ta jinkirta isha matuƙar dai ba bacci kake ji ba. In kana jin bacci to sai ka sallar ishar a farkon lokacinta, amma fa ba wai jin baccin ya sa ka ishar alhali lokacinta bai ba. Abinda dai ake nufi shine ita isha a jinkirta yinta ya fi lada ƙwarai, ya fi lada ƙwarai, yanda hadisai cewa suke tabbatarwa. Shi ya sa matuƙar mutum ba tsoro yake zai yi bacci ba, kuma ya zamo in yi jinkirta zai samu jama'a da za su yi tare, to ya jinkirta din ya fi. To kai sallar asuba alhali taurari suna mabayyaniya, suna masu sarƙaƙewa da juna, suna haɗe da junansu, ba su faɗi ya zamo sai daidai ba. Kai karanta surar gogaye a cikin sallar asuba min al-mufassal, daga mufassal, mufassal shine ko dai daga hujurat zuwa nasi, ko kuma daga kaf zuwa nas akwai ruwayo biyu daga cewa daga ina ne hujura take ya mufassal ke farawa to shi suwadul mufassali shine daga hujuratin zuwa abasa da sororin da suke tun daga hujurati ko ko tun daga kaf har zuwa abasa to suna cikin iwadul mufassali daga nan kuma zuwa wuruha to su ake kira awasidul mufassali daga nan kuma zuwa nas shine kisarul mufassali
to
wa da ni amari ka ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Hisham ibn Urwata Hisham ibn Urwata wato jikan sayyidina Abu Bakar ne jikan sayyidina Zubairu ne uwa kakarsa ita ce Asma'u ibn sayyidina Abi Bakar ce haka nan kuma mahaifin mahaifinsa shine sayyidina Zubairu ya fashi duk kakanninsa suna cikin ashiratul mubashshiruna bil jannati mutum goma da annabiye musu albishir da aljanna shi shafin urwata wato yau fadi hijira ta 146 imam malik a cikin wata ya ruwaito hadisai 56 daga shafin urwata wanda yake duk an dangana su ga annabi sallallahu alaihi wasallam an abi ya karbo daga mahaifinsa shine Urwa ibn Zubair cewa sayyidina Umar ya rubuta zuwa Abi Musa al-Ash'ari cewa kai sallan la'asar al-hali rana tana da haskenta tana tsarkakacciya gwargwadon yanda matafi zai tafiya farsahi uku kafin a ce rana ta faɗi kai sallan isha kuma tun daga buyan shafaki da sulusun dare na farko in ka jinkirta zama baka yi ba a cikin sulusun daren na farko to ka iya jinkirta ta haƙƙin zuwa sanda dare ya zaga sanda rabi dare ya kai rabi kada ka zama daga rafkanannu kada ka zama daga wanda suke rafkanannu wato shahidin wannan hadisi marfu'i shine hadisin da Hakim ya ruwaito yace hadisi ne ingantacce daga Abi Huraira sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya tsaya ya kula da sallolin nan guda biyar da Allah ya faranta to ba za a rubuta shi daga rafkanannu ba shi yasa ya fita daga wanda suke rafkanannu yanda a cikin wala ta kuminar gafilina a ƙarshen suratul a'raf ko wasu rabata fi nafsika tarahu aw fi tawajjuhi ila al-jahr min al-qawli bil ghudwi wala sali wala ta kuminar gafilina wa da sanin amma wannan hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Zainab bin Ziyad ya karbo daga Abdullah bin Rafi' ba wanda yake badarran Ummu Salama ne matar Annabi sallallahu alaihi wasallam bawan ta ne ta yan tashi cewa ya tambaye Abu Huraira daga lokacin sallah Abu Huraira yace ni zan baka labari kuwa da lokacin sallah wato ka tambaye ni abin da na sani kai sallah a zahar Abu Huraira ko ai lallai ba sanin lokacin sallah ne amma me yasa saboda sai a ce kamar ya fi duk sauran sahabbai ma lizimtar yin sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake shi ba abin da yake raba shi da wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan yake ci a nan yake sha ba abin da yake raba shi da wajen Abu Abdurrahman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ya sa ya fi kowane sahabi yawan hadisi ya fi kowane sahabi yawan hadisi kawai wanda yake yana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin lokacin sallah yace kai sallah a zahar idan inuwa ka ta kai kamar tsawonka ka sallaci la'asar idan inuwa ka ta ninka ka a tsaye kai sallar magarba idan rana ta faɗi ka sallaci isha tsakaninka wato tsakaninka da ɓoyen shafaƙi haƙƙi zuwa sulusun dare kai sallar asuba da sammako tun da duhu yana nufin tun da sauran duhu da zarar alfijir ya keto kai sallar asuba wannan hadisin ne da yawa malamanmu suke kan aiki da shi game da sallar azhar sai a ga ba sa cewa da zarar zawali ko da kokonta ma zawalin yayi ko bai ba za a yi sallar azhar a'a yadda Abu Huraira yake ai ko ni zan fada ma lokacin salloli yace kai salla azhar idan inuwarka ta kai tsawanka to sai a din aka bincika sai a tarar yanda da ruwan malaman mu suke kenan in na barin azhar din sai inuwar mutum ta kai kamar tsawansa ko inuwar abu ta kai kamar tsawansa ba cewa suke da zarar zawalin ko ma ba a tabbatar zawalin yayi ko bai ba ba za a tashi a sallar asuba wa idan azamu ahlus sunnati ko an fi sayyidina Abu Hurairah azamu wa ahlus sunnati wanda ya rawaito hadisan da ba wanda ya rawaito rabin su ba a cikin sahabbai ya rawaito hadisai 5,300 da wani abu ba sahabin da shi kadai ya rawaito hadisi 2,700 wanda suke bin sa wanda suka rawaito 2,660 kaga ba su kai rabin sa ba ba karasa rabin sa ba to kuma shi ne abinda ya fada ya tabbata daga gare shi da isnadi ingantacce wasu ganin wai tsayawa aiki da haka wai rashin sanin addini ne koko wani sakaci ne a lamarin addini waliyazu billahi wallahi yace ya hannun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga sakamna Abdullahi ibn Abi Dalhata shi sakamna Abdullahi ibn Abi Dalhata yana cikin manyan malaman Imam Malik a Imam Malik ya karbo hadisai musnadai a cikin muwatta daga shi isabu dinnan guda 15 isabu yayi wafati hijira ta 134 to ya karbo daga Anas ibn Malik cewa ya da sunan Malik ya ce dan kasance muna sallar la'asar sannan mutum ya fita zuwa unguwar Bani Amr ibn Auf wajejen Quba kenan ya same su suna sallar la'asar wato nuna cewa ashe a cikin Madina akan yi la'asar da wuri har a tafiyar mulbiyu ko fiye da haka ne a samu su ma suna sallar la'asar da ya wato Nawawi yake cewa su wannan Banu Amr ibn Auf suna sallar la'asar din ne a tsakiyar lokacin da a tsakiyar lokacin da yace tayu abinda yasa su suke bari sai tsakiyar lokacin saboda manoma ne a farkon lokacin la'asar din basu gama dawowa daga gonakansu ba shi yasa suke jinkirtawa su koyaushe sai tsakiyar lokacin la'asar din ne suke yinta wani lokacin mata sun dawo amma ba su gama kimtsawa ba sai sun gama kimtsawa suke fitowa su yi sallah to Ubaydullah kan hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Shahab az-Zuhri ya karbo daga Anas ibn Malik wato wannan shine ake cewa haifi sinadi mafi daukaka na Anas ibn Malik wa ma inda shabab lai dan fulfi yake fada ko a nisbahur rawi wa malikun fabanu shihabin ya asasi a sauku ma kadda ana an anasi wa malikun fabanu shihabin ya asasi a sauku ma kadda an anasi mafi daukaka mafi ingancin sunan Anas ibn Malik shine a ce malikun an ibn shihabin an Anas ibn Malik to cewa Anas ibn Malik ya ce mun kasance muka sallaci la'asar sannan mai tafiya ya tafi zuwa Quba yaje bayati ne mai je wajen su alhali rana tana madaukakiya a sama Ubaydullah ibn Hadith ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Rabi'a ibn Abi Abdurrahman daga Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar Siddiqi wannan Qasim ibn Muhammad din jikar sayyidina Abu Bakar ne mahaifinsa Muhammad an haife shi ana cikin hajjin wada shi yasa an